Wasu mazaje masu aikin bada kariya ga yankunansu daga harin ƴan bindiga sun gamu da adalinsu a lokacin da suke kokarin kai dauke a ƙauyen Tungakkara na gundumar Boko a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma ƙauyen Dangebe na gundumar Gidan Goga a ƙaramar hukumar mulkin Maran duka a jihar Zamfara wayanda ke makabtaka da juna. A cewar Ahmadu Bauchi Malikawa Kube shugaban masu aikin tsaro na yankin yace jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyautata zaton cewa bom ne. Har yayi sanadiyar motar mutane da kuma raunata wasu da dama daga cikin su.
Lalle ni a shugaban sa. To saboda Allah da Annabi an yi mana matsala tsakani da Allah, jirgi ya mana matsala saboda Allah, ga barayi tun sun yayi kaya, amma saboda Allah da Annabi wallahi duk mu ƴan ya agajin da muka ji wallahi waɗanda muke waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi an yi mana matsala yadda ta kamata ran kai da ki.
Kimanin mutum nawa aka baka matsala gare shi?
Tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu.
Mutum nawa asibiti?
12. Wallahi sai da mun katar da hannun mutum duk dogayen bindigoki gare mu tsakani da Allah da Annabi, amma wallahi kawai jirgin ne zaka yi baka mana layi saboda Allah da Annabi.
Wani daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya yayi bayani kan irin yadda lamarin ya riske su.
To ni sunana Ya'u Malika. To abin da ya faru da muwa mu dai kawai mun zo mu kai tsaki, jirgi ya tafi, barayi sun wuce, kawai jirgin nan yana zuwa sai dawo baya, yana ganin mu kawai dawo baya, yana dawowa baya, kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba, yana saka mu gaba sai dai to jirgin ga wakilin iya bugun mu ya kai, an kace ba zai buge mu ba, nake mutanen ga tun da sun ga damar su buge mu mu kauce, to daga nan kawai sai dai mun ka shiga cikin gida. Gashi kan ba kawai sai faru wannan abu, kawai sai ga ya sako bandin farko, ina sako bandin farko muna kalewa muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga mutanen mu duk sun mutu. A lokacin hankali na ya riga ta tun da ga waki ina kallo da dama ba ta gawa nake hankali ya tashi duk na shirge ta lokacin.
Yanzu gawa nawa ku samu an kashe?
To gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah saboda hankali na ya riga ta shi gawa zan iya auna za ta kai kusan 30 da masu rauni, akwai masu rauni da
to amma yanzu mutun da kun ka tantance ya rasu.
To ni yanzu a halin lokacin da na baro ban san gaba ya gare ni ba, lokacin da na baro mutun 15 kudin da na riga mun in kiran gaskiya.
Shi ma wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su.
Duk mun riga mun haɗu muna magana mutun ka albar nan kan kace mun barayin nan sun riga sun ta yake nan. To mu kuma muna ƙoƙarin to sai an kace to jama'a kowa ya koma yankin sun kowa ya tsare Allah ya tsare shi. Muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi.
Anashi Haujin, Honorable Maharaj Salisu Gado Faru wanda dan majalisar dokokin jihar Zamfara ne da ke wakiltar yankin Damararun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin, ya bada tabbacin faruwar lamarin.
Jirgin sama na sojin sama ya je kai dauki domin kwada da ƴan ta'adda, ya cimma gungun mutanen gari masu kokarin kare kansu bisa kuskure, bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda an lahiyayi ya saki ban wurin, wanda an samu hasarar rayuka da dama, wasu sun samu raunuka. Yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda samu raunuka suna asibiti.
Kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadiyar wannan lamari?
Da yake gamayya ne tunga-tunga, kaga akwai tunga keta, an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta, akwai ƴan asalin cikin garin Gidan Goga, kuma akwai wasu waɗanda sun rasa ransu, kuma akwai irin tungan labbo. Tungage ne dai da dama wanda wasu mutuna da mutum biyu, wasu uku, wasu hudu da sauransu. To wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba, don wasu naman su ma ake dokowa.
Haka ma ya ce tuni suka fara tuntuɓar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.